Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Talata shirin yau da gobe ya leka kasar Ghana ya kuma duba batun lafiyar mata. Albarkacin ranar wayar da kai akan jinin al'ada a yau Talata 28 ga watan Mayu. Shirin ya tattauna akan matsaloli da cututtukan da mata ke fuskanta a wannan lokaci. Idan kuma muka leka bangaren girke-girke, za ku ji yadda ake yin dafa-duka mai sauki tare da Malama Sa'ada. A kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe don jin ƙarin bayani. To yanzu ne kuma zan koma gefe guda in ba Hawwa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin.
Bayan an gabatar da ni Hawwa Abdulkarim, yau Faniya ne zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau ma shirin namu ya tabo batun al'adar mata. Za mu ji irin kalubale da suke fuskanta, abinda yara waɗanda ke cikin jinin al'ada suke faɗi. Sannan mu kawo unguwar Zoma wadda za ta wayar da kan masu jinin al'ada yadda za su tsaftace kansu. Sai wakan Abu Technique, Rayuwa. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama.
Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baye ba. Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baye ba.
Tsaftar jinin haila dai yana da matukar muhimmanci da lafiyar kowace dama. Kasancewa cikin tsafta yana karawa mace mai jinin haila jin daɗi da karfafa musu gwiwa. Yau ne ranar kula da tsaftar masu jinin al'ada, inda wannan ranar yake taka muhimmiyar rawa wajen baiwa mata damar cimma cikakkiyar damarsu. Tsaftar jinin haila dai ya wuce batun lafiya kawai, batu ne na ƴancin ɗan adam, mutunci da daidaito tsakanin al'umma. Inda bana wayar da kan tsaftar haila zai himmantu wajen sanar da duniya cewa kowace ƴa mace za ta samu damar kula da kanta da tsaftar haila cikin kwanciyar hankali da limana. Waɗannan bayanan dai ya biyo bayan kalubale da mata ke fuskanta, inda mu kuma muka tattauna da Hajiya Halima, inda za ta bayyanar mana da irin kalubale da mata ke fuskanta. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ku a matsayinki na mace, wani kalubale kike ga mata na fuskanta idan suna al'ada?
Okay, kalubalen da mata ke fuskanta, wasu kalubalen da muke samu ɗan mace na al'ada shi ne menstrual cramps. Menstrual cramps shi ne a takaice shi ne like kamar irin a doke shi dai mutum na ciwo ne da mai al'ada ke yi. Sai ki ga wani sa'i ina rike maka mahara sai isa tana kuka, wani sa'in kuma inda mace tana da fibroid, wani sa'in nan kuma nan din su wannan fibroid na yayi bari kamar in tana island nan sai ka zan kamar tana jin jiki, wannan kuma yana yi zama matsala. Sannan kuma a side that nan kuma akwai wani ciwon ina akan na nema aifan nan so iri wannan ka contract wannan ciwo na wani sayo kuma kana aila ina zama masala
to wurin irin samun kwanciyar hankali kin ga wani yana al'ada bai samun nasuwa cikin zama cikin
mutane kana cikin mutane akan gashe kai da kanka kana so kama mutane na jin wahayin nan so ya bar kai like baka da confidence in kana zaune cikin mutane she kan masu kuma wani sayo kuma an jinin na flow too much kai da kanka kana zaune cikin mutane she yana maka kaman ko jinin ya zuba ko ya taba wani jikinka she ka zana wurin duka she kan masu baka da walwala cikin mutane she sa kai wani fasa har ma alai kana Allah da ka fita kusa da su saboda kai da kanka nan kana assume ne kaman abin ya taba jikinka kar wani ya gane kai she sa dai masallaci
yana yi kawo mai al'ada ma ta kasa fitowa ko ta yi wani aiki ko haka
akwai ya suna shi wani alhada ne yana da karfi balle mai shin na tana da irin su fiber da wurin su cututtuka cike mahaifan na yana san tana alhada tana gajiya shi ga wani ma har da kuka wani ma na yi faint shi an je hospital wani alhadan ta ma shi hospital 2 weeks 3 weeks sannan ta tashi wani ma cikin hospital da ta kare alhada ma sannan ta fito shi sa kowa da irin nashi jarabta ta wurin aila kowa da irin nashi
masama
kuma ta ya kamata muka san abin da ke tafiya da mu game da al'ada especially every month muna yawan al'ada muna al'adan ba ya kamata yin order mu avoid wadan su irin kalu bala irin so menstrual cramps da sauran su ababai na ciwo ya sunan shi al'ada da muke yin nan ya kamata mu duba wani irin abinci muke ci yanne ya kamata mu ci abinci mu ba kowane abinci ya kamata mu ci ba san yeah because wannan duka yana yi zama masala wurin ailan mu sannan kuma contraceptives na dewa muke shan kuma yana kawo mana matsaloli eh mai kare mana haihuwa eh mu ababai dai dewa yasa baka samu flow yanne ya kamata ababai dewa shi sa ya kamata mu san kadi aslami je kuma ya kamata ka understand mu mata muna da emotional swings muna da yawa especially when it comes to our menstrual cycle time of ovulation mu ababai dewa ina sa mu samu emotional swings shi sa ka gan kamar wani mace tana aila shi da gan kamar tana fushi tana kai namiji ya kamata ka sa ka zama mai hankuri irin wannan abu haka ka gani kai ta hankuri lallashi ne yake bin mu da shi amma ka ce kai ma za ka yi shi hihi bai kuma yau akwai jarabta nan da na yi hada ka da wata mace mai dauda ne asnamiji in ka gamu da irin wadannan mata kai za ka yi hankuri ka nuna mata hanyar ne ya kamata ta yi ta gyara kanta ba shi lalle kai ka ma gani ailan ta ba wani abu muna ne karuwa ne cikin rayuwa in ba kara mu ba mu sani kuma yau maza kun fi mu hankali so dubu sai sa Allah ya yi ku maza sai sa wani sai nan ku ta samu muna hankuri ya kai during this period of menstruation da sauran su ababai ku understand mu kuma balle ko mu sai social maza aure wani sai sai ka gan kamar macenka akwai wani ma namiji ma ka gan cikin al'ada ina so yi sunna da matan shi is very bad wannan abu ma cuta ne wannan abu ma dauda ne wannan kuma abu yana siyasar da mutum
Halima mun gode kwarai da gaske. Wasin yayin mutane ke ganin muhimmancin wannan ranar wadda aka ware musamman saboda mata masu jinin haila. Musari wannan.
Na assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Anas Sabit anan binin take ma cikin kasan Ghana. Ni urina wannan rana na World Menstrual Hygiene Day rana ne mai muhimmanci sosai musamman ga ayyanmu mata da sauransu abin da yasa shine anka lura da wannan rana na menstrual hygiene rana ne da ike ana nuna ma ƴan uwa baki da muhimmancin kula da al'ada ko menstruation cycle na mata. To menstrual hygiene abu ne da yake idan mace bata kula da shi da kyau ba za ta kamu da cututtuka da dama, infections da dama da yake idan mace ta yi wasa da al'adan ta za ta yi samun kanta cikin wannan yanayi. Dan shi ni a wuri na abu ne mai muhimmanci da yake ni uba ne ga ƴan mata biyu da nake da su. Na ga ya kamata iyaye baki da musamman iyaye mata su kula da wannan abin sosai, su nuna ma ƴan yaran su mata muhimmancin kula da al'adan su, sannan su bar su fahimci kaman abu ne da yake idan kai wasa da shi ko idan baka kula da shi da kyau ba zai kai ka cikin wani hali da koko hali na kakanika ne. Dan shi abu ne da yake na da muhimmanci musamman mu irin kunan munga da yake muna kusa da kauyuka, akwai yaran mata da dama da suna fuskantar matsaloli da dama ma wurin kula da al'adun saboda rashin kudin da za su yi pad da sauransu. Sisa yawanci suna use ababin da bai dace ba, ragogi da sauransu da yake ina sa su kamu da cuta daban-daban. Bayan haka akwai yaran mata ma da yake don iyayen sun ki ba su wannan gudunmuwa na wannan pad da sauransu, daga sun samu kansu suna bin maza da sauransu wanda za su yi alkawari za su iya sai musu wadannan ababin.
Assalamu alaikum, sunana Jadiko Usman, nine founder da kuma president in Young Women Leaders Network. So Young Women Leaders Network muna educate yaran mata game da aila, yanda mutum zai aila, yanda yaya mace ke aila take tsaftata jikinta. So advice na ne May 28 ake celebrate, haka ma kana celebrate rana aila don a san muhimmancin shi. Ita advice na ne mai yaran mata da suka kai aila suke aila ba su ita tsaftata jikinsu suna aila kan su ba kai su haka ne, kuma suka sa pad suna use pad nan su make sure after every 4 to 6 hours sai in kana heavy flow 4 hours sai ka sake baka heavy flow sai sa sai ka sake wanka kuma yi shi so biyu da safe da daddare. Ai kokari aka cire pad kuma kada a bulga shi haka nan, a make sure an daure cikin rubber an ji an sa bola.
Sunana Barkisu Sulaiman, ina gwada abu daga Ansari Dane Islamic Baby School New Fadama. O ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka, don yawancin su suka zo su rushing pad ma na iya bari yariya musu ba ta zuwa school, ina kawo koma baya. Amma an gwada musu yanda ma suke keep substance jikin su, yasa ina ga wangana da alheri ba mu duka. Na gwada bu 14 years ke ga cikin experience san mun da nake gwada bu daga Ansarudin Dakuman. Ita ka board girl ina she ta fara haila ma ba sani ba gida, so tana use ragogi ne. So ragogin tana keep cikin cupboard ne, ne cupboard da muke keep books. So ranan ba ta zo su ba she na aika a show mini book, she na ga an fito da black rubber, so she ban sa abin da ke cikin ba, an kwanci aka zubar sannan muka ga jini da wanga. So na aika aka kira wuce gida da na investigate kuma she na ga kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba, ta buri dai kaman yaran mu ba su su fito fili ma su fadi abin da ke tare da su ke ne. Yasa da na zo nan ga fada manga kuma tana gwada bu she ga yariya ta bata jikinta, she yaran mazan na kyamanta ta kullun na da sanitary pad cikin bagi na. Ba yaran ma ina encouraging su samu wando guda ko ma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikinki ba lalle she kin koma gida ba kin iya ki saki. Abin da zan gaya ma government ne kaman e bar pad nan price nan a reduce tax visa aso ezo kasa yanda dai kowa yayi sai wani, kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matansu don da yawan su nan sun fi yadda da mutucoci da abiyoyinsu da parentsinsu.
To sai kuma muryoyin yaran da ke haila
Di suna na Aisha Abdi Sani da na fara nan su din ce wanda wani ya siye za ka don na yariya isa she mun mara ke ga guide na goda mi jiwon 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 da na fara kuma she ban jin ciwo isa ina ta su she ina feel comfortable ce kuma dan yi ina wanka su uku ce isa dato cikin ruwa na ko wani antiseptic da ban ma ni wanka da shi na kai shi sai ki fara jina
suna na Sarah Tommy ni da zo ma shin na san wadannan duka isa ban tambaye kowa ba dan ni da kaina ina kunya kunya kaza isa yana min na yinjin tambe wani don sun gwada min kunna ina yi kuma ina samun shi daidai ina sake fara na regularly in kuma naje ban gidigidi ina gentle ne ko school ko ina nake zuwa kuma ina stay alert ina duban jikina bai bata ba don kai wani mistake kadan na in fadin ya shi jikinka na ya batawa
kuma na hayu Abdul Samir kuma na fara menses na dai shin na yariya amma shin na da experience kadan don shi su an gwada muna inda menstrual cycle yake ina tie school ban feel comfortable don ina goma maybe jikina ya bata ko wani abu sun da ni kuma ina zuwa da pad extra pad ina ta in case in ya bata shin in je in saki amma ina daure wanda na fitin nan kawo gida don ban son yar cikin su ne wanka ina kara antiseptic cikin ruwana
yanzu za mu tattauna da unguwar Zoma Rahama Isa inda za ta bayyana mana yadda ya kamata mace mai haila ta tsaftace kanta
to yanzu bari mu zo ga sun tsaftace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa da zaki ki kare kanki da zaki kamu da wani cuta ne gunsu
to na fara da abinda muka san ta muke use muke tare da al'adun nan to shin yanzu haka currently research din nan da muke da shi ne I use sanitary pad sanitary pad kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa sai ka cire kayar akwai wanda ake wankewa kuma sanya a iron a use to yanzu haka sanitary pad din nan for now wanda mostly kuma a sa a dispose a yar shinan kuma yanzu ya zama best kadan ya fi even though reusable one muna da kyau amma shinan baka yi shi da kyau ba
a kare ka
samu infection amma ki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke da kyau ki sanya inda akwai rana rana zai buga da kyau sai ki iron
ka buga ki goge
yes it's okay kowani bacteria ko infection ya same ki amma in kana use ne na disposable one shi kuma kar ka sa ace zabu ya zama disposable ance at least wanga dai bai baka da infection haka in ka sa te 24 hours wannan ya sa ce tun da safe har dare kwana da shi tashi da safe cire this by right thing bane in kai anytime as at least in kana cikin al'ada period din nan kai wanka at least twice in a day sai to ka samu ka sake padin kuma padin especially ni fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ba sai ka gira kaman ka ci kai wanka ba kana ka sa da safe zuwa da rana sai ki sake isa na da ranan ne ki sa har murinci da kai zaki wankan ki fara kai wannan kuma sai ki sa na kwana gari wai kuma sai sake depending on flu ki use amma ko da depending on flu dai kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikin kama wannan dai ba hygienic bane isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abin da kama we try at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high
kwana nawa ne ya kamata a sai mai haila kai
so a wurin mu dai kwana uku zuwa kwana seven days,
3 to 7 days.
Kwana bokwai. So, amma from kwana uku nke mi kwana bokwai ne mai min kaman ka samu heavy flow from farkon rana har karshe ba. Ki understand. Ha ya kamata ka gan kaman ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku isa duka ina zuwa da yawa gaba daya within that 3 days sai ka isa depending wani na yin izu 7 days amma shi yanzu kankan akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodinka waɗannan duka waɗansu kuma na nan suna shan magunguna like this contraceptive wala so magunguna duka is that ina iya yi it change cycle nka yi kama ya yawa too much ko ya yawa ya yi less amma key as na mace kina duba menses ki kina track kika ga wani wata na nan shi cycle ko wani changes ya zo ya kuma ki gane kama wanga wata ne kama ya yi difference ka don ko ka cire pad ka shi ka ga kama jini nan na wari jini kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba sai ka ga kama akwai changes wani sense na ciki ya kuma ta ki san kama wani problem na nan sai ki do ki je wurin doctor in Dubai ki
zo ka shi wani shawara da ki ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri ko alamu da ya kamata uwa ta gane diyanta ta fara al'ada ko wani gargadi da zaki musu
kike so ina duba before with when you fara al'ada ba first sign even though wannan na first sign shine al'ada maka dan kuma da shi ya fara wani mamma ka dan bai ma kamata ki jira har yazo su ku isa kin ga biyanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara mata magana shi ke kamata at least ma ki zama first person da zaki mata ne zaki mata magana wannan
zaki gwada mata yanda ake
yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe baki san inda zai don rafar ko dai baka san inda zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko ina ko wani ne yana yin su a kiyan understand is that kamata as ma ki san so ya kamata ki gwada ma dinki aka ga lakin da ya kai wani time kiya ki ga wani abu aka ga kaman jini ya zo cikin fantin ki ba komai bane natural ne da mu kina girma kenan sai sa from this time sai ki gwada mata yanda za ta protect kanta ba ta samu ciwo kuma sai ki bari ta san kaman kinga bingan da yazo nga baki after that period din kiga inda yake yi sadu da namiji ko wani abu kiye ki samu ciki which is the teenage pregnancy that is not advisable is like kin wanda wata wanga duka in san ta ganjinin nan ta san abin da ta san menene ki understand ba yanzu za ta gani sai ta yi confused ba ta san wurin wa za ta ce ba is like kin gwada mata kiye ki sai fada ita da kanta tana practice ta san in dai message na izo na sa fada hakan ga zan sa shi na wanke hannu na cikin sa in dai alada na kare jin na kan da zan fold ta inda zan je sa that's been me na yanda zan yi dispose shi in fine duka shi ki bada ma wanka da komi as musulmai kuma ka bada mi shi wankan janaba ko ba so wannan duka wankan salki yes so wannan ta ya mata iyayen isa kan kaman mun gwada ma yaran wa
daga wannan tattaunawar da sai wakan abu technique hard truth
rayuwa tana faruwa kucewa take kamar baye ba rayuwa tana faruwa kamar baye ba bargani yau ka samu zaka walakanta ni bawan yau sarkin gobe life is ups and downs can sometimes make you cry just on a pretend bow to almighty and pray got out of Camry, Benz, Range Rover, the Bentley. My brother, man, you like I'm with you 6 feet under the ground. But I got kanka, catch you where I could eat, tie could eat, y'all tell me you could eat. But see, I'm now, you go pity, I'm my brother, man. Got a tool now, they can overcoat now. Bero asamu, ya paka kasamu, matatum pika. But be careful what you ask for, cause life is not easy. Mr. Man, I shake it out of my top. Don't care get the bread, got this and I fit it out of the coat. Got them at the mayan karya, don't they got some catch city, my window. Don't care my fatty, somebody named the king of Kai to the mile of me. Don't they adore this, she's some cake a day. So, God, see you.
Kimarasi dolu dolu dolu. Kodi na be ye ba masi. Kimara ya baki. Baki na koma jere busa ywa. Tana faruwa. Uze wa teki. Kamar ba ye ba. Ba ywa. Tana faruwa. Ko ata gani ya kira ta tsaya ko ai mata manyan kariya da karshe ba mai zuwa ya dauke ta why come ku ya inda ne kode ita da karshe ta kawo mu kuciki ba ciki steki jere ya amma why Mr. Black yana daga kwalba amma zuciya shi fari ne kamar hankaka to ya zaka kaciya shi shi Malam teku reka samu kudin nan aure zalla ka saura kana sai garan kana ta gajiya suna ta gajiya kan titi kaji soro ga muwan kara Allah magagali da ke faruwa zango muka ce za mu fadi zai cika kwando yaran wasali magani real talk to my people bari mu gyara abu mu ba mai gyara mana agobar ne su da tech ne
to madalla daga wannan wakar kuma sai bangaren kwalama
wayo Allah duro duro
kafin da mu gabatar da abinci da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta assalamu alaikum
wa alaikum salam
ya sunanki
sunana madam sada
madam sada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar nafto program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara nan dai mu yi sauri dai mu ci duwo is simple but is delicious
me da me mutun ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
Okay, simple jollof rice. Now, muna need any rice at all.
Mm-hmm.
Shinkafa, tin tomatoes, mackerel, alwasa, amu, maggi, carrots, and green pepper.
Mackerel, hausa na kiran shi kifin gwangwan. Ko ba haka ba?
Yes.
So, na ake fara.
Okay, farko dai mun yanka alwasa mu, amu mu, carrots mu. Green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu giri kamar mai muka giri kamar mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tomatoes kin
yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara
mu soya shi ya 10 minutes now
let's say like 2 minutes yede na rike don ni dai kadan dai na mu dafa dai do yanzu ga none of the wiki mu kara shi mu sa tanko da muka daka green one na muka soya shi mal for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi muka kara magi nan ciki sai muka kara magi nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for 5 minutes sai shi muka kara ruwa muka kara ruwa shi mu add gishiri sai gishiri shi mu bar shi yayi tafasa yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu marufi so let's leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yaran na musu wanka kamar mun zo no food is ready to serve
food is ready to serve wannan yake a cikin
simple jollof
da me yake cin shi shikenan ko
sai inda da ide in kwanta da hankalin mai gida na da in yi simple jollof rice nan shin neme whipping cream in nan shi in a brand that so ka ki so na sa
shi yeah whipping cream
milk ni ama da nono ni ama an kara ada preservative chicken da ake steel wa shi nan da kin sai whipping cream in nan muna da powder muna da liquid inde powder one ne ka sai nikin doki 2 cups of powder one in nan kika sa chicken mixing bowl ninki shi ki doki chilled water 1 cup ya kare shi ki sa machine nan ki buga na dai ice cream na kawai
sai ka ajiye
ice cream din nan ce sai mai gidana ya cinye kare nan sai ice cream nan kuma ya freeze sai da wannan shi kuma da kuma soyayya
to da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau ni hawa Abdul Karim Yunfaniya ce nake cewa ku kasance da mu a kodayaushe
to malama Hawwa Abdul Karim mun gode masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hawwa Abdul Karim Yunfaniya da Fiona wa mai nan dudu wanda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya